بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ƴan uwa masu albarka barkanmu da wannan lokaci ina muku sallama da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai taken Ramadana a tarihi daga wannan kafa ta Albani TV kaiwa da shan Allah kamar yadda muka saba a wannan shiri muna zakulo wasu labarai ne da tarihohi wanda suka faru a cikin tarihin daular musulunci na tsawon karnoni wanda suka dace da ababen da suka faru a watan Ramadana wannan shine zai zama turmi na tara kenan insha Allah a cikin wannan jeren giya a yau ba tare da dogon gabatarwa ba tare da dogon gabatarwa ba zamu yi bayani kankani akan wasu ababe da suka faru a daidai tara ga watan ainihin wato Ramadan a wasu shekaru cikin shekarun dauloli ko zamunan musulunci abu na daya daga cikin waɗannan ababen da zamu ambata shine a ranar 9 ga watan Ramadan shekara ta 212 Allah cikin hikimar sa sojojin musulunci karkashin jagorancin wani komanda mai suna Asad ibn al-Furat ibn Sinan wanda soja ne kuma malami dalibi ne ga Imam Malik rahmatullahi alaihi wannan komanda na musulmai ya jagoranci rundunar musulunci wanda suka kai farmaki kasar Saqilliya wanda Saqilliya a yanzu tana cikin kasar Italiya ne ana ce magarin Sicily suka kai ma wannan gari farmaki wanda gari ne daga cikin tsibirai dake cikin tekun Baharul Abyad al-Mutawassit kuma Allah ya ba su nasara akan wannan gari suka kai musulunci wannan garin a daidai wannan shekara ta 212 Allah ubangiji ya saka musu alkhairi wani abu kuma da har ilawa ya sake faruwa a watan Ramadana a irin wannan rana shine rasuwa da Allah yayi wa wani babban malami mai suna Muhammad ibn Dawud ibn Ali kamar yadda muka sani Dawud ibn Ali shine imam na madhhabin Zahiriyya kuma ɗansa Muhammad ibn Dawud ibn Ali ya gaje shi akan tafarkin karantarwa kuma ya rasu a daidai irin wannan lokaci Allah ubangiji ya gafarta masa Muhammad ibn Dawud ibn Ali babban malami ne daga cikin malaman musulunci ya kasance mutum ne kyakkyawa mai kyawun hali wanda yake da fasahar magana wanda kuma yake da kwarjini da kamewa wanda kuma ya shiga cikin harkokin irin mabambanta tun daga karatun alqur'ani da sanin sa da karatun hadisi da fiqhu da waka da sauransu kuma yayi rubuce-rubuce mabambanta a fannoni daban-daban da suka shafi wannan fanni an haife shi a shekara ta 200 bayan hijira ko kuma kamar yadda suke cewa shekara ta 202 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an haife shi a garin Kufa na ƙasar Iraki ya taso a ƙasar Baghdad anan yayi dukkan karatuttukan sa da dukkan nishadat din shi ne neman ilimi kuma ya gamu da malamai mabambanta cikin malaman hadisi da fiqhu da sauransu daga cikin manya-manyan malaman da ya gamu da su akwai Sulaiman ibn Harb akwai Al-Qa'nabi wato Muhammad ibn Maslama kenan akwai Amr ibn Marzuq akwai Musaddad dan Musarhal dan Musarhad dan Musarbal sannan ya tafi zuwa wasu kasashe kamar kasar wato Naisabur a inda ya gamu da Malam Isaaq dan Rawiya ya kuma koyi ilimin fiqhu a wajen al-Imam Abu Thawrin ɗaya daga cikin dalibai manya a makaranta al-Imam Ash-Shafi'i saboda haka zamu ga cewa ya tasirantu sosai da fiqhun Imam Ash-Shafi'i ya karanci madhhabin Imam Ash-Shafi'i ne a gun daliban Imam Ash-Shafi'i kuma ya kware akai ya kuma kaunaci wannan fiqhu na Imam Ash-Shafi'i kafin daga baya ya zo ya ainihin wato yana shi fiqhu wannan malami yana ɗaya daga cikin malamai sanannu a musulunci wanda a zamanin sa ya fuskanci rigingimu musamman tsakanin sa da ɗan gidan ainihin wato al-Imam Abu Dawud wanda shi ma sunan shi Abubakar ibn Abi Dawud sun yi rigingimu irin na malamai to abinda nake so na ƙara mana anan shine akwai wasu mazhabobi guda uku na fiqhu wanda Allah cikin hikimarsa da iyawarsa Allah bai ba su damar wanzuwa ba ba kamar waɗannan mazhabubun da muka sani wato Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanbaliya. Waɗannan sanannun mazhabobi guda hudu ba su kadai ne mazhabobin da ake da su a tarihin musulunci ba, akwai wasu waɗanda ba su ba, amma Allah bai rubuta mu sauran baka'i irin wannan ba. Daga cikin su akwai mazhabi na Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, babban malami wanda ya rasu a shekara ta 161 bayan hijira. Yana daga cikin manyan malamai waɗanda suke cikin atba'u tabi'ina, amma mazhabin nashi bai samu yaduwa ba. Haka nan Al-Lays ibn Sa'd al-Misri, wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 175, shi ma malami ne na gani da fade a ƙasarsu ta Misra musamman, wanda sa'a yake ga al-Imamu Malik, kuma aboki ne na karatu da sauransu. Shi ma Allah cikin hikimarsa bai rubuta wa mazhabin shi wanzuwa ba. Sai kuma mazhabi na uku shine wannan mazhabin, wato mazhabin Abu Sulaiman Dawud ibn Muhammad al-Zahiri, Dawud ibn Ali al-Zahiri, wanda shi Dawud al-Zahiri ya rusu ne a shekara ta 270 bayan hijira. A lokacin rayuwarsa shine Imamu Ahlul Zahir, waɗanda suke bin doren zahirin mazhabi nassi, kuma suke wurgi da duk wani abu na kiyasi ko makamantansu. Shi ma Allah bai baiwa ainihin wato mazhabin shi wannan yaduwa ba, duk da yake wannan ɗana shi yayi kokari. Kuma a can daga baya an samu wani malami da ya iyayin sa ya raye mazhabin, shine al-Imamu Abu Muhammad ibn Hazm al-Andalusi, wanda shi kuma ya rasu ne a shekara ta 456. Duk da haka Allah cikin ikonsa bai rubuta wannan mazhabi baka'i irin sauran ba. Wannan a take take nan game da wannan malami, wato dan gidan Dawud ibn Muhammad ibn Dawud ibn Ali al-Zahiri. Allah ubangije gafarta musu gaba daya, amma masu albarka. Baya ga wannan akwai wata hadisa wanda ita ma babu laifi mu ambace ta, ita ce ma'arikatu zallaqa, ɗaya daga cikin muhimman yaƙe-yaƙen da aka yi tsakanin sojojin Yusuf ibn Tashfin, wato al-Mulathima kenan, wanda suka hauro daga ƙasar Maghrib zuwa ƙasar Andalus don su taimaka wa mutanen Andalus akan zahaf na Turawa na su Alfonso, wanda shine sarkin Turawa a wancan lokacin, wanda ya takurawa ainihin wato musulmai da daulolinsu, kuma yake binsu ɗaya bayan ɗaya na kwankwatsawa. Daga nan musulmai suka so Al-Mu'tadid ibn Abbad suka nemi agajin Yusuf ibn Tashfin. Lokacin daula ta Murabitin tana cikin ƙarfinta, suka hauro suka zo Andalus don su kawo musu ɗauki. Daga cikin muhimman yaƙe-yaƙen da aka yi wanda musulmai suka samu nasara mai ban mamaki a ciki a lokacin ƙasar Andalus shine wannan yaƙi na Zallaqa, wanda aka yi shi ƙarƙashin jagorancin shi Yusuf ibn Tashfin, wanda kuma aka ci nasara. Musulmai suka ci nasara mai ban mamaki akan wancan kafiri Alfonso da shi da sojojinsa, wanda Allah ne ma ya yi da sauran kwanan shi, da ba dan haka ba da an kashe shi ma a wajen, domin an ji mishi mummunan rauni wanda sai da ya jinya mai tsayi kafin ya tsira. Wannan yaƙi an yi shi ne a cikin watan Ramadana, a daidai irin wannan rana da muke magana, a ainihin wato 9 ga watan Ramadan. Waɗannan suna daga cikin ahdaf na tarihi da suka faru a daidai wannan rana wadda muke magana a kai, irin ranar 9 ga watan Ramadana a wasu shekaru mabambanta cikin shekarun ainihin daular musulunci ko tarihin musulunci, wanda yake mai tsayi kwarai da gaske fiye da shekara 1400 da wani abu a bisa yadda muke rayuwa a yanzu insha Allah. To ganin cewa muna da ragowar lokaci, za mu cike wannan wato tattaunawa tamu da hadisi guda ɗaya ko biyu wanda za su amfane mu game da taimako da kyautata ma talakawa musamman a wannan wata na Ramadana. Al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi da isnadi tabbatacce, wanda yake bada labari, Abu Darda yake bada labarin cewa wata mata ta zo ta sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, innal miskina la yaqifu ala babi dari, almajiri yakan tsaya a kofar gidana. Ta ce walaysa li ma u'ti, amma kuma bani da abin da zan bashi. Ina jin takaicin almajiri ya bara a gidana ko ya zo neman taimako ko wani mai bukata ya zo neman agaji na ya zama bani da abin da zan bashi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a'a, ki yi kokari ki bashi walau sai annabi ya ce walau zulasil ma'izi, wato ki yi kokari ki bashi koda walau zulafan muharrakan. Nabi ya ce ki yi kokari ki bashi, a wani lafazin ya ce ruddul faqira walau bi zulfin muharrakin, ku maida wato ku taimaka wa mai bara almajiri da ke neman wani abu a jonku. Sai annabi ya ce koda da konannan kofato ne, kofatan akuya shi ake ce ma zilfu, to muharak daga aharaka yuhriku fa huwa muharakun, wato koda a ce an yi babbakar kan akuya da kafafun aka cire irin kofato da a ɗabi'antayarwa ake ba a ci, koda ɗan wannan ne annabi ya ce ki ɗauka ki bai wa almajiri idan ya bara a gidanki. Wannan mubalaga ce ‘yan uwa masu albarka wajen nuni izuwa ga bukata, izuwa ga taimakawa talaka da maraya da mai roƙo da duk wanda yake neman taimako a guka. ‘Yan uwa masu albarka, musamman a wannan wata na Ramadana, mu yi ƙoƙari mu zama masu taimakon junanmu, masu kyauta da sadaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kyauta kamar iska mai kadawa, sannan kuma sahabbai suka ce kyautar shi tana karuwa ta ƙara yawa ta ninninka idan watan Ramadana ya shiga. ‘Yan uwa masu albarka, mu zama masu taimako. Sadaka tana maganin musiba, sadaka tana sa a ‘yanta mu daga wuta, sadaka tana sa Allah maɗaukakin sarki ya daina fushi da mu, sadaka tana sanya ƙauna ta cire gaba tsakankaninmu, kuma sadaka tana maganin cututtukan zuciya da cututtukan jiki ma. Cikin hadisin al-Imam at-Tabari, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku dinga neman warakan marasa lafiyanku ta hanyar sadaka, ma'ana ku dinga sadaka kuna roƙon Allah maɗaukakin sarki kuma tawassuli zuwa gare shi da wannan aiki na alkhairi cewa ya bai wa marasa lafiyanku lafiya. ‘Yan uwa masu albarka, saboda yadda lokacinmu ya karato, za mu dasa aya a nan a cikin wannan shiri namu na Ramadana a tarihi, sai Allah ya gama mu kuma a shiri da ke biye insha Allah, inda za ku ji mu kuma da takaitattun bayanai akan wasu ahadas tarihiyya waɗanda suka faru a cikin Ramadana. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wassalamu alaikum wa rahmatullah.